a jingina ma Allah, yayin da mutum ya aje wani bawa ya bashi haƙin da ya kamata a ba Allah ko ya wajaba a ba Allah, to a wannan lokaci yayi ƙarya ga Allah subhanahu wataala cewa wannan haƙin ba duka ne na Allah ba, alhalin haƙin bauta ko haƙin jiwa da ɗaya daga cikin waɗancan haƙoƙa ɗin haƙin Allah ne ga baki ɗaya subhanahu wataala. Mu sani cewa duk wani wanda zaka ɗauki haƙin Allah ka bashi, to kai dubi kaga ya cika waɗannan darajojin, ya cika waɗannan wato ainihin abubuwa na girma. Shin yayi halitta, ya halicce ka, ya halicci wanda ya zo kafin kai, sannan kuma ka duba kaga yayi halitta sannan ya daidaita halittansa kamar yadda Allah ya halicci ƙasa, ya shimfiɗa ta, ya gina sama, ya ɗaukaka ta. Allah subhanahu wataala ya shimfiɗa mana ƙasa, ya kuma kakkafa duwatsu a ciki, ya fitar mana da itatuwa, ya gudanar da ƙoramu a ciki, ya halicci tsuntsaye, ya fitar da abinnan tsirrai a cikin ƙasa. Allah subhanahu wataala dai shine mahaliccin kowa, shine mahaliccin komai, kuma shine ke renon halittunsa gabaki ɗaya. Shi ya samar da mu daga rashi, shi yake azurta mu tun daga numfashin da muke shaƙa, da gani da muke yi, da magana da muke yi, da taɓa da muke yi, da takawa, da duk wata ni'ima da kake gani, duk yana daga cikin aikace-aikacen Allah ne subhanahu wataala zuwa ga bayinsa. To sai mu dubi mu gani akwai wani cikin talikai, ko a kira shi shehi, ko a kira shi wani wali, ko a kira shi gausi, ko a kira shi barhama, ko ma wani irin kira za a yi masa, akwai wanda ya yi ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan abubuwa? Babu shakka cewa babu wanda ya irin wannan sai Allah. Duk wani wanda za a kira shi an san lokacin da mahaifiyar shi ta ƙunsa cikin shi ta haife shi, an san lokacin da yake kashi da fitsari, an san lokacin da yake kuka, an san lokacin da yake da buƙatuwa zuwa ga matarsa, an san lokacin da yake ciwo ya kwanta ya mutu a haka ƙasa a binne shi. Allah subhanahu wataala ya tsarkaka daga waɗannan abubuwa gabaki ɗaya domin na ƙasa ce. Ayan alƙur'ani mai girma ya tabbatar mana da wannan a wurare daban-daban. Allah ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, ya ku mutane ku ji tsoron mahaliccinku Allah, allazi khalaqakum wallazina min qablikum, shine ya halicce ku, ya halicci waɗanda suka zo kafin ku, la'allakum tattaqun, in kuka tsoraci Allah, kuka kadaita Allah subhanahu wataala, to wannan ne zai ba ku dama ku samu tsoron Allah. Cikin sifofin Allah, allazi ja'ala lakum al-ardha firashan, shine ya shimfiɗa muku ƙasa, was-samaa bina'an, ya gina muku sama, wa anzala minas samaa'i ma'an, ya saukar da ruwa daga sama, fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum, Allah subhanahu wataala ya fitar muku da tsirrai. Duka wannan dai arziki ne daga gare shi, shi Allah subhanahu wataala zuwa gare ku. Sai Allah a ƙarshe ya ce fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamu, in dai kun yadda duka waɗancan abubuwa Allah ne ya yi su, to kada ku yi gangance ku sanya ma Allah abokin tarayya, alhalin kuna sane cewa duka waɗannan abubuwa babu wanda ya yi su sai Allah. A wata ayar Allah yana cewa khalaqas samawati bighairi amadin tarawnaha, Allah shine ya halicci sammai wanda yake babu wani ginshiki da kuke gani wanda yake rike samman nan, face kuduran Allah subhanahu wataala da mulkinsa da ikonsa da buwayansa. Wa alqafil ardi rawasiya, Allah subhanahu wataala ya sanya manya-manyan duwatsu suka zama noti ga ƙasa, an tami da dukum saboda kada ƙasa ta rika tambal-tambal da ku. Wa bassa fiha min kulli dabba, Allah ya watsa a cikin ƙasar nan kowace irin dabba, ga mutane nan, ga dabbobin ni'ima nan, ga tururuwa nan, ga ƙwari nan, duk dai wani abu da ke motsi a ƙarƙashin ƙasa ana kiran shi dabba, saboda li'annahu yadubbu fil ard, yana motsawa a ƙarƙashin ƙasa. Daga nan ne aka samu dabba bi ma'ana abin da ke motsi a ƙarƙashin ƙasa. Wa anzalna minas samaa'i ma'an, Allah ce mu muka saukar da ruwa daga sama, fa ambatna fiha min kulli zawjin karim, daga nan sai muka fitar da kowane irin wato ainihin mace da namiji na kowane irin dangin abu, tunda dama can ya gaya mana cewa min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun, duk abin da ka gani a duniya Allah ya halicce shi mace da namiji. Allah ce to muka fitar da wato min kulli zawjin karim, wato irin waɗannan auratayya masu daraja na ababen ci da ababen wato da ake samun amfani da su. Sai Allah ce hadha khalqullahi, to wannan shine halittan Allah, fa aruni ma za khalaqa allazina min dunihi, ku bani labari ina halittan da wani koma bayan Allah yayi. Da haka ni ma ina isar da wannan tambayan gare ku, ina halittan da wani shehi ko wani barhama ko wani gausi yayi ko da kuda ku nuna mana halittan da wani yayi. Allah ce bal kai ba haka bane, kowa ya san gaskiyan nan, ya san halitta da jujuya al'amura da mulki da isa duka na Allah ne subhanahu wataala, sai dai az-zalimuna su az-zalimai kafirai kenan fi dalalin mubin, suna cikin bata ne bayyananne wanda zai dauki haƙin Allah subhanahu wataala ya baiwa wani daga cikin talikai bayan ya san kuma bai cancanci haka nan ba. To idan ya zama gabaki ɗaya rububiyyan nan ta Allah ce, to ta ya za a kaunaci wani koma bayan Allah, ta ya za a tsoraci wani tsoro wanda ke girgiza gangan jiki, tsoran abin da yake baka ma ganshi ba sai dai kawai an baka labarin shi, ta ya za a tsoraci wani koma bayan Allah, ta ya za a riƙa roƙon wani idan ana da neman biyan buƙatu a ce shehi ka bamu gausi kai mana kai muka dogara da kai, wannan ba kafirci bane jama'a musulmi? Ta yaya za a yi yanke yanke ana yin alwashi zuwa ga wani Allah subhanahu wataala? To duk dai wanda ya sifantu da wata sifa daga cikin sifofin Allah ko ya dauke ta ya ba wani Allah, to ya zama cikin azzalimai, kuma dama a cikin alqur'ani ya ce inna shirka la zulmun azim, shirka ita ce mafi girman zalunci. Da haka jama'a mun nisanci shirkan nan gabaki dayanta, karamarta da babbanta, nau'o'inta suna da yawa, kamar dai da awon ilimin gaibu, irin wanda bokaye da yan bori ke yi, ko bokaye da yan bori na da, ko bokaye da yan bori na zamani, irin waɗanda akan je a shiga ƙungiyoyin asiri wanda akan kawo jini, akan kawo nonon mace, akan kawo gabanta, akan yanke gaban namiji, akan yi luwaɗi saboda shi, ire-iren waɗannan ƙofofi na shirka da na zamani da na da can da muka sani duka ƙofofi ne na shirka da Allah subhanahu wataala. Kaga sihiri ƙofa ce daga cikin ƙofofin shirka da Allah. Kaga buga ƙasa domin a gano menene ya faku a jiya ko a gobe, wannan yana daga cikin nau'o'in shirka da Allah subhanahu wataala. Kaga sifanta Allah da abin da Allah ya fi ƙarfin shi yana daga cikin shirka da Allah, kamar a ce Allah yana da ɗa ko kuma Allah a ce uba, duka waɗannan tadodi ne na kafirai waɗanda suke shirka da Allah subhanahu wataala. Ko a jiɗinta ma Allah na ƙasa, ko aibi ko tawaya, kamar yadda Yahudu suke cewa yadullahi maghlula, hannun Allah subhanahu wataala ya muƙaƙƙe ne, hannun Allah subhanahu wataala a faɗin su kafirai suna cewa Allah mawruwaci ne, wata'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna al-kafiruna ulwan kabira. Haka nan duk wanda ya musu wani abu daga cikin ababen da addinin musulunci ya zo da shi qata'an, babu wani tababa a kai, shi ma wannan yana daga cikin ƙofofin shirka, ƙofofi ne na kafirci da Allah subhanahu wataala. Haka nan mu sani cewa fa daura layu domin su bada kariya, to a yanzu ma ba layu kadai ba, ba kambu ba, ba guru ba, har yanzu an dauki hotuna ana lakana su a motoci, a gidaje, wani na ratayawa a wuya, wani kan je masallaci ma ya kafa shi a wato fuskan alqibla, duka waɗannan na daga cikin ƙofofin kafirci waɗanda suke fitar da mutum daga cikin addinin musulunci. Waɗansu suna zuwa kaburbura suna neman taimakon waɗanda suke kwanci a cikin kaburburan nan, maimakon su yi musu addu'a, su neman musu gafaran Allah, su neman musu afuwa da rahama daga Allah, sai su dora roƙonsu, suna neman su biya musu wata buƙatuwa ta duniya ko kuma wani abin da ya dame su. Duka wannan yana daga cikin manya-manyan ƙofofi na kafirci ga Allah subhanahu wataala. Dan haka ya jama'a mu sani cewa shirka da Allah fa kamar yadda muka yi bayani ita ce mafi girman zunubi, ita ce mafi girman zunubin da ke fitar da mutum daga cikin da'ira ta addinin musulunci. Tana bata aikin bawa, duk iya inda bawa ya kai ga aikinsa matukar da yana shirka da Allah, wannan aikin ya ruguje, wannan aikin ya lalace. Dan haka idan yana istighfari da safe ya dari, da yamma ya dari, ya la ilaha illallah dari, ya salatin annabi dari, ya sallah raka'a dari, ya sadaka da naira dari, kullum a ce sai yayi waɗannan abubuwa na alkhairi, matukar dai yana shirka da Allah, Allah subhanahu wataala ba zai karbi wannan aiki ba, ko makoman shi wutan jahannama in ya shiga kuma ba zai fita ba, makoman shi daya da Abu Jahal, makoman shi daya da Fir'auna, makoman shi daya da shedan Iblis la'anannan Allah subhanahu wataala. Mun fahimci wannan ya inda Allah subhanahu wataala yake cewa innahu may yushrik billahi ayyadda al'amari yake, duk wanda ya shirka da Allah faqad harrama Allahu alayhi aljanna, haqiqa Allah subhanahu wataala ya haramta masa shiga aljanna, wa ma'awahu an-nar, makomansa ita ce wutan jahannama wa ma lil zalimina min ansar wadannan dai azzalimi ba za su taba samun wanda zai taimake su ba a gaban Allah subhanahu wataala haka nan kuma Allah subhanahu wataala ya ambaci annabawansa masu tsarki a cikin alqur'ani mai girma ya fadi alkhairi akan su ya yabe su ya fadi irin da'awan su amma kuma a ƙarshe sai Allah ya biye da wata magana da yake cewa walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun wallahi waɗannan annabawan gabaki daya idan da sun yi shirka da Allah to ga da gabaki daya aikace aikacen su ya lalace Allah madaukakin sarki ya sani cewa waɗannan annaba ba za su yi shirka ba ba za su tare ba za su tare Allah da kowa ba domin su ne jagorori a cikin shari'a su ne zababbun Allah subhanahu wataala sai dai Allah ya gaya mana haka ne a irin usulubin da ake cewa idan aka fasa dutse sai aya sai ya shiga cikin taitayin sa kai ba ma su ba ba ma su ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya fuskantar da magana zuwa gare shi yace walaqad uhiya ilayka haqiqa mun yi wahayi zuwa gare ka kai annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablik mun yi wahayi zuwa ga annaban da suka zo kafin kai ka sai la in asharakta wallahi idan kai shirka da Allah la yahbatanna amalu duk aikace aikacen ka sai sun lalace wala takunanna min alkhasirin kuma wallahi sai ka zamto cikin hasararru ta babbu Allah subhanahu wataala ya tsare manzon Allah daga yin shirka domin shine shugaban masu tauhidi gabaki daya sai dai Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan ne domin mu gane irin hadari da shirka take da shi a cikin al'umma da haka jama'a mu yi bakin kokarin mu ganin mun tabbatar mu Allah da tauhidi mun nisanci kowace irin kofa ta shirka karamanta da babbanta karama ita wannan girman zunubinta yafi girman zunubin mazinaci yafi girman zunubin mai luwadi yafi girman zunubin mai zubar da jini karaman shirka kenan kamar riya kamar mutun yace na dogara ga Allah na dogara gare ka kamar mutun yace wato na dogara ga Allah na dogara gare ka kamar yace Allah ya so kai ma ka so da ire-iren waɗannan miyagun kalmomi ba ni da kowa sai Allah ba ni da kowa sai kai ko ko mutun yazo yana rantsuwa da wani Allah da ire-iren waɗannan kalmomi duka kananan shirka ne girman zunubin su a gurin Allah fi girman zunubin mai luwadi Allah madaukakin sarki ka tsare mu to ita ko babban shirka duk wanda yayi ta kamar yadda muka ji ayoyin baya ba shi da rabo a cikin rahmar Allah subhanahu wataala makomansa ita ce wutan jahannama Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka jama'a karshe wato yanzu nan zan shigo a masallaci ake bani labarin rasulun babban malaminmu malami na sunna wanda ya yada sunna a wannan kasa shine Dr. Ahmad Bamba Dr. Ahmad Nabi UK yanzu nan ake bani bayanin rasuwansa kuma za a yi sallan jana'izan sa karfe 1 nan da rubi insha Allah ta'ala a shangarin Kano muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta ma Dr. Ahmad Allah ya yafe ma Dr. Ahmad Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya yafe kurakuransa Allah ya sanya aljanna ita ce makomansa wallahi Dr. Ahmad ya yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Najeriya ya yada sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a Najeriya ya karantar da littattafai Allah kada ya san iyakansu ya karantar da Sahih al-Bukhari ya karantar da Muslim ya karantar da su Abu Dawud wa'annan da kutub din duk ya karantar da su yanzu ina tsammanin yana cikin ko sunan na al-Imam Darimi bayan an gama su muwatta da sauransu ko kuma al-Mu'jam na al-Imam Tabarani wannan malami Allah ya saka masa da alkhairi bazan manta ba tun shekara sama da 30 da wani abu nike mallakan kasakasan Dr. Ahmad akwai ilmuma na sunna da dama da muka kiyaye su muka haddace su ga ƴan uwana sun sani walla duk ta karkashin da'awan Dr. Ahmad Bamba Allah madaukakin sarki ya gafarta masa Ayyub bin Abi Tamim As-Sakhthani yana cewa idan aka ga mun rasuwan wani malami na sunna nakan ji kaman wani gaba ce daga cikin gabban jikina aka yanke mani wallahi babu shakka mutuwan Dr. Ahmad ya wuce a ce wata gaba ce daga cikin gabubba na jikin mutum aka cire mutuwan shi ta fi haka nan zafi tafi akaradi domin me shelanta sunna me ya madide sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama yau kuma za mu dauke shi mu turbuda shi a karkashin kasa amma kikkiawan zaton da muke ma Allah subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ba zai azabtar da shi ba al-imam ahmad bin hanbal ya rasul bayan rasuwansa sai wani daga cikin dalibansa sai mafarkin sa babu laifi a dau izina da mafarki matakan dai ba sabo shari'a mafarkin ya kawo ba ya tambayi malamin sa ala gafarta malamin ya koka kwashe da Allah sai ya ce ai Allah ya gafarta min yayi min rahama ya ce da menene Allah ya gafarta maka menene kai ma Allah wanda Allah ya ji dadi ya gafarta maka sai ya ce ghafarani bis sunna Allah ya gafarta mini saboda rukona da sunna to kikkiawan zaton da muke ma Allah zai gafarta ma Dr. Ahmad da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah shi yafe masa Allah ya gafarta masa muna fatan ƴan uwa musulmi su sanya shi a cikin addu'a akwai ma rashe-rashe da aka yi mana waɗansu daga cikin iyayenmu jiya muka sallace su a nan makarantar primary ita ma muna fatan Allah madaukakin sarki ya gafarta mata iyali ne daga cikin iyalan marigayi Alhaji Magaji Direba kuma inna ce wurin shugaba Malam Muhammad Sani Yaqub muna fatan ita ma Allah ya gafarta mata da sauran rashe-rashen musulmi gabaki daya muna fatan Allah ya yafe musu Allah ya gafarta musu Allah ya sa suna kikkiawan matsayi duk musulmin da suka rasu Allah madaukakin sarki ka yafe kurakuran su ka gafarta musu Allah ka sa aljanna makoman su mu ma din da muke halin rayuwa ba mai jinkiri ba muna nan akan hanya ko yau ko gobe ko yanzu ma ko anjima Allah ka sa mu je da imani Allah ka tabbatar da tauhidin mu har ya zuwa mutuwa Allah ka karbi rayukan mu akan imani da tauhidi kuma gobe kiyama ka tada mu a tutan shugaban mu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da gama wa lafiya ya Allah abin da ya dame mu a wannan kasa Allah ka ya daukake mana Allah ka kauda mana dukkan musiba da dukkan fitina Allah kada ka bar mu cikin wahala da yunwa Allah kada ka bar mu cikin kunci da tashin hankali ya Allah madaukakin sarki ka yaye mana dukkan waɗannan fitintunu Allah ka sanya albarka a wannan gari namu Allah ka sanya alkhairi ne yawa a wannan gari namu Allah kai albarka ga matasan mu Allah kai albarka ga dattawan mu kananan yaran mu ma Allah kai albarka gare su da sauran garuruwan musulmi gabaki daya Allah ka yaye mana cututtuka Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.